wata binciken wanda kwamitin kwararru akan sauyin yanayi da sha'anin muhalli a ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya suka fitar ya sashen cewa ambaliyar ruwa za ta mamaye garin Hadejia baki ɗayansa nan da shekaru biyu masu zuwa. Da haka akwai buƙatar mahukunta su ɗauki matakan sauyawa Hadejia matsuguni domin kare rayuwa da dukiyar al'umma. A sashen kwararrun wadda aka yi amfani da hanyoyin kimiyyar fasahar zamani ya lura da tsananin ambaliyar da ta wakana a Hadejia a bara da ma sauran garuruwa da ke kan hanyar kogin Hadejia Jama'are da kuma Kumadugu zuwa tankin Chadi. Sai dai a karan farko gwamnan Jigawa Badar Abubakar ya magantu dangane da wannan rahoto.
Mun ji rahoto, mun yi bibiya, kuma wannan rahoto tsohon rahoto ne na shekara da shekaru da aka yi wanda aka fitar yanzu. Sannan mun sa ta gwanaye wato expert su sake duba mana wannan abuwa, dan akwai tituna ma da zamu bayar a yi kwanan nan a cikin garin Hadejia mun dan je kirta zuwa mu samu final report na wayannan expert. Amma na san da matakai da yawa da muke dauka da mu da gwamnatin tarayya akan yanayin ruwan da ya taho da tun daga Tiga ya biyo ya ratsa kwa ringin ya tafi har Hadejia ya shiga Yobe State. To wannan ruwa a yanzu aka fita ga manta sa ana yashe magudanar ana dada buɗa shi, sannan muna duba yiwuwar yin barrages ko dam-dam a wurare da ruwan ya taho da hauka zai taru ya rage masa karfin tafiya.
Madam Aisha Zakari guda ce cikin kwararru da ke aikin bada shawarwari ga hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta jaddada buƙatar aiki tare a tsakanin masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Ni ina ga idan aka haɗu gaba ɗaya da Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Jigawa kuma of course gwamnatin Najeriya da kuma a ce kwararru daga ɓangarori daban-daban da kuma wasu daga cikin a ce representative na grassroots, ina ga za a samu kyakkyawan mafita. Ba sabon abu ba ne, akwai garuruwa da yawa da gwamnati ta kare garin saboda wasu dalilai haka. Magana ce ta kullum ita UN abinda take so shi ne tana kokari ta negotiate ta ya kamata a yi wanda yake za a samu kyakkyawan mafita ga mutane da kuma al'umma.
A wata gajeriyar kasida da ya wallafa game da wannan rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya a kan makomar Hadejia, Architect Aminu Kani ya ce ɗaukar matakan kare Hadejia daga albarazanar ambaliyar ruwa ita ce mafita kawai, amma ba sauyawa garin matsuguni ba. Da aka yi da ɗumbin kayayyakin al'adu da kadarorin gwamnati da na ɗaiɗaikun mutane na biliyoyin naira da ke garin na Hadejia a yanzu. Sai dai gwamna Badar Abubakar na cewa kodayake batu ne na amfani da ilimin kimiyya, amma lissafin kalkuleta ne kawai zai fayyace matakin da gwamnatin Jigawa za ta ɗauka bayan karɓar rahoton kwararru a kan wannan lamari.
Za mu buga abar mu gani ta da Hadejia ne ya fi mana riba ko embankment ko kuma wani tsari kwarekwa wanda za mu janye ruwan ya bi ta wani wuri, sai mu lissafa mu ga nawa zai kama yin wannan, sannan canja Hadejia wuri kuma nawa zai kama, sai mu ga wanda ya fi sauki.
Alhaji Badar Abubakar kenan gwamnan jihar Jigawa, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.